وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يمتنا قوما قوات سفر هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1446 wadda taidaidai da 15 ga watan 8 miladiya ta 2024, kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa mai albarka ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasaru Zadil Ma'ad, littafi ne na babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wanda Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi guda. Wannan kuma shine darasi na 37 a cikin wannan littafi mai albarka. Muna nan dai cikin bayanin aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inda muke jin yanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi aikin haji a aikace, inda muke tahowa tiryan-tiryan a guri-guri, mun tsaya a guri kaza inda muka ji Annabi yayi ibada iri kaza, inda mun je Arfa mun ji yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsayuwar Arfa, mun je Muzdalifa mun ji yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kwanan Muzdalifa. Yanzu muna cikin bayani game da dawowar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Muzdalifa zuwa Mina, da kuma abin da zai biyo bayan ainihin wato komawarsa zuwa Mina a daren wato ko a rana ta 10 ga watan Zulhijja. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa fi tariqihi dhalika amara ibn Abbas an yalqata lahu hasal jimar sab'a hasayatin wa lam yaksirha min al-jabal tilka al-layla kama yaf'aluhu man la 'ilma 'indahu wa lal taqataha bil-layl fal taqata lahu sab'an min hasal khazfi فجعل ينفضهن في كفه ويقول بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أكن هنير النبي صلى الله عليه وسلم تبرو مزدلفة دكوم كوما ورس زوا غرم منا كو زوا منا أمر ابن عباس منزان الله صلى الله عليه وسلم يقو مرجع عبد الله دان عباس an yalqata lahu hasal jimar ya tsunto masa tsakon kwani, ma'ana tsakoyi na jifan jamra, sab'a hasayatin tsakuwa guda 7, wa lam yaksirha min aljabal tilka layla bai bambarota daga jikin dutse ba tun a daren da wato a daren 10 ga watan Zulhijja. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa an je an samu wani zaka ga wasu sai su je su samu babban dutse sai su dinga bantara a jiki. To Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa an bantaro masa duwatsin da zai je ya jifa da su tun da daddare ba, kama ya fa'aluhu man la ilma inda, kaman yanda wanda ba shi da ilimi, za ka ga wasu wanda ba su da ilimi suna kokarin wai su tsinto duwatsin jifan su tun da daddare sai su ajiye su yanda washe gari ba sai sun tsaya tsinta ba sai su tafi da su, wani ma ya wanke su ya zuba su a cikin jaka ko kaza tun da daddare. Walal taqataha bil layl, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sa a tsunto masa su ba tun da daddare. Fal taqata lahu sab'an, sai Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya tsunto wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tsakon kwanin nan guda 7, min hasal khazfi, daga tsakuwar harbi da danko, wanda za ka ganta ya karamar wato tsakuwa ba katon dutse ake daukowa ba, kamar shi ma yanda za ka ga wasu jahilai tunda an ce jifan shedan ake yi, shedan ne a gurin, da haka ba zai dauki tsakuwar da shari'a ta ce ai amfani da ita ba, sai dauko katon dutse ya ce da ita zai da shi zai jifa. Ana samun tsakuwar da bata wuce hasal khazfi, ma'ana tsakuwar harbi da danko, wanda za ka iya sa ta a hannunka ka harba ta haka ko ka sa ka harba ta haka, kaga tsakuwa ce wadda take ya karama madaidaiciya. Faja'ala yanfuduhunna fi kaffi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga karkada su ɗan tsakoyin fi kaffi a cikin tafinsa mai albarka, wa yaqulu yana girgiza su haka a hannunsa yana cewa bi amsali haula'i farmu, da kwatankwacin irin waɗannan duwatsun za ku yi jifa. wa iyyakum wal gulu wa fiddini, ahir ina jan kunnuwanku daga wuce iyaka, ƙetare iyaka a cikin addini. Na hane ku da wuce makaɗi da rawa, da ainihin wato wuce gona da iri, fiddini a addini. Addinin nan tauƙifi ne, kana tsayawa ne daidai inda aka ce ka tsaya, ba ragi ba ƙari. Raginka matsala, ƙarinka matsala, tsaya inda aka ce ka tsaya. Abinda mai lahallare ke gaya ma, waya kifa inda amrihi wa nahaihi, tsakuwar da ake so an gaya ma ga girmanta, kar ka ɗauki wadda ta fi ta girma, kar ka ɗauki wadda ba ta kaita ba. Ba a san azanci, ba a san nuna gwaninta, ka shige iyakar da shari'a ta ajiye ka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa innama, kawai a halaka man kana qablakumul gulu, wuce wato ƙetare iyaka, wuce makaɗi da rawa, da ainihin wato addini, wannan shine wanda ya halakar da waɗanda suka gabace ku. A ce mutum ya tsaya ya ƙara, a ce yayi biyu yayi uku, yana ganin ai bin Allah ne, tunda bin Allah ne kaman baya yawa, bari ya ƙara shi yanda yake so. Inda Allah yana so da yawa sai ya ce da yawa. Dan haka inda Allah ta'ala ya faɗa, haka Allah ta'ala yake so. In kana so Allah ta'ala ya karɓa, to kayi shi yanda yake so, yanda kuma yayi umarni. Abinda ya halakar da waɗanda suka gabace ku cikin al'ummomi ba wani abu bane face wuce gona da iri, fiddini da sunan addini. Wannan hadithin Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad Mujalladi na 1, shafi na 215, hadithi na 347, ainihin wato 7. Haka Imam An-Nasa'i a cikin Manasikil Hajj, shi ma hadithi na 357, Ibn Maja a cikin Al-Manasik, hadithi na 329, hadithin Abdullahi dan Abbas, kuma babban malami Sheikh Ahmad Shakir ya inganta wannan hadithin a takharijin da yawa Musnad na Imam Ahmad. Falamma ata batna muhassirin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan an tsunto masa tsakoyi ko tsakonkwani na jifan jamra ranar 10 ga wata, to sai annabi ya taho. Falamma ata muhassir, batna muhassir, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karaso, ya zo wani kwari da ake kiransa kwarin muhassir, harraka dabbatahu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dan motsa taguwarsa dan tayi sauri, wa asra'a fi sayri, ya kara sauri a tafiyar dan tayi maza-maza ta wuce wannan gurin da ake kira da badna muhassir. Wa hadhihi kanat adatu, wa hadhihi kanat adatahu fil mawadi' allati nazala biha ba'sullahi bi a'da'i, wannan ita ce irin al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam, dabi'ar annabi kenan, in yazo shigewa ta wuraren da Allah ya saukar da wata azaba ga makiya addini ko makiyansa. Da haka akwai guraren da Allah ta'ala ya halakar da wata al'umma ko ya saukar da wata azaba a wani guri, to in annabi yazo shige ta irin waɗannan wuraren, ba guri bane da za a yi tafiya a hankali a hankali, guri ne da ya kamata a yi hanzari, a yi sauri a wuce gurin. Ba guri bane mai ni'ima, ba guri bane mai falala da shige shi zai zama abin takeici, bal ana so mutum ya hanzari ya wuce gurin. Da haka in annabi yazo shigewa ta irin waɗannan wuraren da an taba yi wa wasu mutane azaba, to annabi sallallahu alaihi wasallam yana motsa dabbarsa ya ƙara hanzartawa dan ya wuce gurin. Fa inna hunaka asaba ashabal fili ma qassa Allah, domin anan gurin badina muhassir, anan ne abinda ya sa, wato labarin abinda ya samu ashabul fili, to a wannan gurin ya wakana. Kissar ashabul fil, Abraha da shi da jama'arsa da giwa, wanda ake cewa ma'abota giwa, anan badina muhassir aka yi ashabul fil, ma'ana anan Allah madaukakin sarki ya halakar da Abraha da shi da tawagarsa. Da haka annabi yana zuwa gurin sai maza-maza ya wuce gurin. Walidhalika summiya wadi muhassir, saboda haka ne ana ake kiran wannan kwarin da kwarin muhassir. Me yasa ake kiran kwarin da kwarin muhassir? Li'anna al-fila, saboda giwayen nan na Abraha husira fihi, a nan gurin ne sun taho da nishadinsu, sun taho da karsashinsu, sun taho da karfinsu, amma suna zuwa badina muhassir
anan ne husira fihi, aka gajiyar da su, aka raunana ƙarfinsu, shine aaya wanqata an adh-dhahabi ila al-makkah, anan aka katse hanzarinsu, aka yanke himmarsu ta ƙarasawa zuwa cikin garin makka. Wa kadhalika fa'ala fi suluki al-hajar, haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake in yazo shigewa ta tsakankanin duwatsu, nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi hanzari dan a gangare a wuce. Wa muhassir, wannan guri muhassir, barzakhun, wani shamaki ne, baina mina wa muzdalifa, tsakanin muzdalifa da mina. Shi muhassir din wani barzakh ne, kaman wani shinge ne ko shamaki da ke tsakanin mina da muzdalifa, kenan abinda ya raba muzdalifa da mina baɗina muhassir ne. Kana tsallake baɗina muhassir, to ka bar muzdalifa ka shiga mina. Wal mash'ar al haram la min al la min hadhi, yake cewa wal mash'ar al haram, shi kuma gurin da ake kira mash'ar al haram la min hadhi, baya daga cikin muhassir. Kaga wato mash'ar al haram wani yanki ne a cikin muzdalifa, kana iya cewa shine ƙarshen muzdalifa shiga cikin garin mina. To amma kan ka shiga mina, akwai baɗina muhassir, sai ka tsallake wannan, sannan sai ka shiga mina. Wala min hadhi, wala min hadhi, yake cewa la min hadhi wala min hadhi, wato shi ita mash'ar al-haram wuri ne ba mina ba, ba muzdalifa ba kenan, ƙarshen muzdalifa ba a riga an shiga mina ba, sannan akwai baɗina muhassir a tsakaninsu. Wa urana, akwai wani guri da ake kiransa urana, shi wannan urana shi kuma barzakhun, shi kuma wani shamaki ne, baina arafa wal mash'ar al-haram, tsakanin arafa da mash'ar al-haram, laysa minhuma, amma urana baya cikin su shi ma, baya cikin mash'ar al-haram, baya cikin arafa, amma yana tsakanin su, shamaki ne tsakanin su. Faminan min al-haram, ita mina tana daga cikin harami, wahiya mash'arun, kuma gurin ibada ce, da haka tana da abu biyu, in ka shiga mina to ka shiga daga cikin haramin makka, ka shiga harami, ita ma mina harami ce, tana da alfarma. Wahiya mash'arun, sannan kuma a lokaci guda gurin ibada ne. Wa muhassir, shi kuma wannan gurin muhassir min al-haram, shi ma yana daga cikin yankin harami, irin alfarmar da ta shafi harami ta shafi muhassir, walaysa bi mash'arin, amma shi kuma ba gurin ibada bane, ba wata ibada da ake yi a muhassir, amma kuma yana cikin yankin harami. Wa muzdalifatu, ita kuma muzdalifa, haramun wa mash'arun, gata tana cikin harami kuma gurin ibada ne, domin ana zuwa ayi sallar azhar a magriba da isha a muzdalifa, kuma alhazai suna kwana a muzdalifa, da haka muzdalifa tana yankin harami, sannan kuma bugu da kari gurin ibada. Wa uranatu, shi kuma urana, laysad mash'aran, ba gurin ibada bane, wa hiya min al-hilli, kuma baya cikin harami, shi urana baya cikin harami, sannan kuma ba gurin ibada bane, wa hiya min al-hilli, yana daga cikin wajen harami, ba cikin harami bane. Wa arafatu hillun wa mash'arun, sannan ita kuma arfa bata cikin harami, amma kuma gurin ibada ce. Kaga ka duba wani irin karatu da Malam Ibn al-Qayyim ya kawo maka anan, dan ya bambanta maka tsakanin wuraren. Akwai wuraren da suna cikin yankin harami, kuma wuraren ibada ne. Akwai wuraren da ana yin ibada, kuma ba ya sa cikin harami. Akwai wuraren da suna cikin harami, amma fa ba wuraren ibada bane. Dan ka bambanta wannan, dan kar ka dauki wata ibadar ka kaita inda ba a yi, ko wanda ake yi ka yi ta a gurin da ba a yi. Wa salaka sallallahu alaihi wa sallama dariqal wusta, yanzu mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam dai yana kan hanya, ya taho a hanyar sa ta zuwa ainihin wato mina, da aka wasalaka tariqa, wasalaka tariqal wusta, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga hanyar tsakiya, baina tariqaini, tsakanin hanyoyi guda biyu, ma'ana kaman hanya ce guda uku, akwai wata a dama, akwai wata a hagu, akwai kuma wata a tsakiya, to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga tsakanin hanyar dama da ta hagu, kenan ya shiga hanya ta tsakiya. wannan hanyar ta tsakiya da annabi ya shigo wahiyal lati takharuju alal jamratil kubra ita ce wadda take fito da mutun zuwa jamratul kubra gurin jifa kenan da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shigo ta wannan hanya hatta atamina har annabi sallallahu alaihi wasallam yazo garin mina yazo mina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo mina fa'ata jamratul aqaba sai yazo wajen jamratul aqaba fawa qafa fi asfalil wadi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kasan kwari a farko-farkon kwari can kasa waja'ala albayta an yasari wa minan an yamini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya dakin Ka'aba hagu da shi mina dama da shi wastaqbala aljamra manzo Allah ya fuskanci wannan jamra jamratul aqaba wa huwa ala rahilatihi yana kan taguwarsa faramaha ya jefi wannan jamratul aqaba din rakiban yana haya akan taguwarsa bai sako ba kuma yayi wannan jifan ne ba'da dulu'i shamsi bayan rana ta fito wahidatan ba'da wahida daya bayan daya jifan ba zuwa yayi tsakoyin ko tsakon kwanon guda bakwai kawai ya watsa su ba kaman yanda in kaji za ka ga akwai masu yin haka annabi sallallahu alaihi wasallam daya bayan daya dinga jefa ya jefa wannan in ta je ta fada gurin ya kuma jefawa sai da ya jefa su gaba daya yukabbiru ma'a kulli hasatin yana kuma yin tsaki wato kabbara a tare da kowace tsakuwa da zai jefa wahina idhin qata'at talbiya a daidai wannan lokacin ne kuma manzon Allah ya yanke talbiya labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'ma lak wal mulk la sharika lak to a daidai nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam da zai fara jifa sai ya katse wannan talbiya din wa bilal wa usama da bilal da usama ma'ahu suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ahaduhuma daya daga cikin su akhidhun bi khitami naqatihi yana rike da linzami na taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal akharu daya daga cikin su kuma yudhilluhu bi thawbihi min al har yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inuwa da tufa wato da mayafin sa saboda zafi wa fihi a cikin wannan bayani jawazu istidlalil haram yana halatta wato yin inuwar wanda ya harama da aikin haji bil muhammal ko bil mahmal da darbuka wa nahwihi da makamancin haka ma'ana wanda ya harama da aikin haji ashe ya halatta ya shiga karkashin lema ko karkashin wata rumfa ko karkashin darbuka dan dakin da ke kan raƙumi kaga kenan yana kan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an zo an sanya masa mayafi yayi masa rumfa ma'ana kamar lema saboda zafin rana aka yi masa lema ko rumfa da ainihin wato mayafi to kaga a cikin wannan bayanin mun samu abubuwa da dama komai na annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ba a ruwaito mana ba daki daki dalla dalla filla filla ka duba aka har hanyar da annabi ya shigo zuwa mina an gaya mana hanyar tsakiya ce wannan hanya ita ce za ta kawo ka jamratul kubra kuma daga jamratul kubra ya gangaro tunda ba ita zai jefa ba a ranar sallah ranar sallah jamratul aqaba wannan guda ɗin ita kadai ake zuwa a jefa sai washagarin sallah da washagarin sallah da washagarin sallah to wayannan shine ake zuwa a jefu jamrorin gaba daya a jefu jamratul aqaba jamratul wusta jamratul kubra haka mutun zai jera su amma ranar sallah ranar 10 ga wata jamratul aqaba ita kadai mutun zai je jefa an gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefe ta an gaya mana inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya sanya dakin Ka'aba hagu da shi ya sanya minar ita kanta tana dama da shi sannan ya fuskanci wannan jamra din yana kan dabbarsa wato taguwarsa sannan ya dinga jifan daya bayan daya kuma yayi wannan jifan ne bayan rana ta fito na fata an gane wannan hadithi Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin Hajj hadithi na 100 ko hadithi na 1298 a shafi na 312 Imam Ahmad ya ruwaito shi a mujalladi na 6 shafi na 402 hadithin Ummul Husayn radiyallahu anha Ummul Husayn radiyallahu anha فصل malam yace ga wani fasali thumma raja'a ila minan yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama jifa ya jefu jamratul aqaba da tsakuwa guda bakwai kamar yanda muka ji to bayan ya gama jifar raja'a ila mina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo zuwa mina fa khataba khutubatan balighatan manzon Allah yayi wata irin khutuba khutuba mai cike da balaga mai cike da fasaha mai kaiwa matuka a alamahum fiha bi hurmati yawmin nahar wanda manzon Allah ya sanar da mutane a wannan rana game da alfarmar da ke cikin ranar babbar sallah wa taharimihi da haramcin zubar da jini a ranar babbar sallah wa fadlihi da falalar yawmun nahar ranar babbar sallah wa hurmati makkata a wannan hudubar ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wa al'umman musulmi da game da alfarmar garin makka ala jami'il bilad akan sauran garuruwa gaba daya dan haka garin makka ya fi kowane gari a cikin garuruwan da ke ban kasa alfarma da kuma ainihin wato albarka wa amara bis sam'i wa ta'a manzon Allah a wannan khutuba sallallahu alaihi wasallam yayi umarni bis sam'i da wato sauraron shugabanni wa ta'ati da kuma yi musu biyayya liman qadahum ga dukkan wani shugaba da zai jagorance su bi kitabillahi a karkashin littafin Allah mai girma da daukaka wa amara annasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan huduba ya umarci mutane bi akhzi manasikihim anhu da koyan aikin hajjin su a hannunsa wato su koyi aikin hajjin su anhu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khuzu anni manasikakum yace ku koyi aikin hajjin ku daga gurina wa qala a cikin hadisi yake cewa la'alli la ahujju ba'da ami hadha watakila bazan sake wani aikin hajjin ba bayan wannan shekarar wanda wannan ishara ce ila tawdi'ihim wa ilamihim bi qurbi wafatihi sallallahu alaihi wasallam a wannan magana ta annabi cewa la'alli la ahujju ba'da ami hadha watakila ma fa wannan shine aikin haji na karshe bazan kara yin wani aikin hajjin ba bayan wannan wannan ishara ce zuwa ga wato bankwana annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa mutane da kuma sanar da su cewa wafatin sa ya matso kusa sallallahu alaihi wasallam wannan hadithi Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin Hajj hadithi na 1218 hadithin Jabir radiyallahu anhu wannan hadithi ya gabata a baya wa allamahum manasikahum wa anzala almuhajirin wal ansara manazilahum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da su manasikahum yanda za su yi aikin hajjin su wa anzala almuhajirin wal ansara manazilahum a wannan aiki hudubar tasa ya ajiye muhajiruna da al'ansar a matsayin su ya gaya wa muhajiruna ga matsayin su a cikin wannan al'amari na jagoranci da tafiya ta addini ya kuma gaya wa su al'ansar ga matsayin su game da al'amarin jagorantar al'umma da kuma abin da ya shafi matsayin su a addini wa amaran nasa Allah yarji'u ba'dahu kufara kuma manzo Allah ya umarci mutane da kada su koma kafirai bayan yayi wafati yadribu ba'dhum riqaba ba'din ta yanda za su dinga fada a junan su suna karkashe junan su wayannan na kashe wadannan wayannan na kashe wadannan wadannan na saran wayannan wadannan su ma suna saran wadannan wa amara bit tablighi anhu kuma manzo Allah yayi umarni da isar da sako a madadin sa wa akhbara annahu manzo Allah ya bada labari cewa rubba muballagin sau da yawa wanda aka isarwa da sako awa ya fi kiyayewa min sami'in daga wanda shi kuma ainihin wato ya ji shine hikimar yada addini in ka ji ka ilmantar hikimar da ke cikin haka sau da yawa yanzu wani yana cikin masallacin nan da shi muka yi karatu amma bai fahimci karatun ba kamar yanda wanda aka isar masa da karatun ya fahimta ila kana nan da kaji a wayarka sai ka harba sai ka tura wani wani da ya zauna ya saurari karatun da kyau manzo Allah ya ce sau da yawa wanda shi baya nan aka isar masa aka yi sai ya fi kiyaye sakon ya fi gane sakon fiye da wanda ya isar masa wannan shi sa malaman hadisi suka ce akwai ilmul hadith riwayatan da ilmul hadith dirayatan shi ilmul hadith riwayatan akwai wanda kawai rawi ne shi kansa irin abun nan ne ga wani abu akan matar sarki da ido da ta gani ga sakon yana dauke da shi amma shi kansa bai gane fikihun dake cikin sakon ba akwai kuma wanda an isar masa da sakon ya san fikihun dake cikin sakon to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace sakon musulunci sunnar manzon Allah ba a taskace ta ba a rike ta yada ta ake shi yasa karatuka yada su ake ba a barin su a dunkule ko iya wanda suka ji a masallaci ko iya wanda ya ji shi kadai ko su biyu a tallata shi ake a baza shi a yada shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni bit tablighi anhu da isar da sako a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ji sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ingantacciyar hanya karka dukunkune sakon manzon Allah manzon Allah ba dukunkune sako yayi ba da ya dukunkune da bai iso zuwa gare ka ba isar da shi yayi kai ma sai ce ka isar ballugu anni walau aya ko hadisi daya ka gane ka fahimce shi kai ma malami ne akan wannan hadisin karantar da shi manzon Allah yace rubba muballagin sau da yawa wanda shi baya nan aka fadi sakon isar masa da sakon akai daga baya awa ya fi kiyaye sakon min sami in fiye da wanda shi ya ji sakon kai tsaye wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin Hajj hadithi na 1741 Imam Muslim a cikin Al-Qasama hadithi na 1678 hadithin Abi Bakara Allah ya kara masa yadda wa qala fi khutbatihi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hudubar sa yace la yajni janin illa ala nafsi babu wanda zai yi ta'addanci face daukan alhakin ta'addancin yana kansa babu wanda zai aikata laifi face zunubin laifin yana kansa ba zai taba yiwa mutun yayi zunubi kuma a dauki zunubin a dora wani ba yana daidai da wala tazir waziratun wizra ukhra shine la yajni janin wani mai yin jinaya mai yin laifi to laifin ba zai fada kan wani ba illa ala nafsi sai akan kansa an gane ko a wannan hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka da haka in da yayi laifi ba za a dora baban sa ba in baba yayi laifi ba za a dauka dora da ba idan malami yayi laifi ba za a dora dalibin sa ba idan dalibi yayi ba za a dauki laifin a dora malamin sa ba shine la yajni janin illa ala nafsi wannan hadithi Imam at-Tirmidhi ya rawaito shi a cikin al-Fitan hadithi na 2159 Ibn Majah a cikin al-Manasik hadithi na 355 hadithin Amr ibn al-Ahwas radiyallahu an hadithin kuma sahahu al-Albani fi hadhihi sunan Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadithin a cikin sunan Ibn Majah da kuma sunan at-Tirmidhi wa qala fi khutbatihi وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها من زن الله صلى الله عليه وسلم يزونر يسوكر دا المهاجرين دام دا القبلة يسوكر دا لنصار ومتانا مدينة حقن القبلة والناس حولهم sauran mutanen kuma suna kewaye da su in ka kalli dama da alƙibla muhajiruna ne masu hijira sahabbai ƴan makka waɗanda suka yi hijira zuwa madina in ka kalli hagu da alƙibla lansarawa za ka gani mataimaka matallafa masu masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sauran mutane kuma suna kewaye da su wa fataha Allahu lahu asma'an nas a wannan hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bude masa kunnuwan mutane hatta sami'ahu ahlu minan fi manazilihim har sai da mutanen Mina gabaki ɗayan su suka ji hudubar manzon Allah kuma suna cikin masaukan su ba tara su akai guri guda ba kana can ainihin wato ƙarshen ɗan kasuwa wani yana ƙarshen gidan su inda hemarsa take wani yana wajen dangi inda hemarsa take amma a ranar Allah ta'ala sai sanya wa muryar manzon Allah wata irin mu'jiza ba loud speaker amma kana can a cikin hema ɗinka kana jiyo hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bude masa kunnuwan mutane har duk waɗanda suke cikin Mina sai da suka ji wannan sako na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna cikin masaukan su wa qala fi khutbatihi tilka aw annan hudubar ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubudu rabbakum ku bautata wa ubangijinku wasallu khamsakum ku sallaci sallolinku guda biyar wasumu shaharakum ku azumci watan ku na ramadan wa ati'u dha amrikum, ku yi wa shuwagabanninku biyayya, tadkhulu jannata rabbikum, manzo Allah ce in kun yi haka za ku shiga aljannar ubangijinku. Wannan hadithin hadithi ne wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi a cikin Abu Abu Safar, hadithi na 616, Imam Ahmad a cikin Musnad Mujalladi na 5, shafi na 251, hadithin Abi Umama radiyallahu an, Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi a cikin Sunan Tirmidhi. Wa wadda ahina idhinin nasa faqalu hajjatul wada', manzan Allah yayi wa mutane ban kwana a wannan lokacin, bayanai ya dinga yi irin na ban kwana, da kansu suka ce hajjatul wada', suka ce wannan hajjin ban kwana ne, hajjatul wada', wannan hajjin ban kwana ne, kamar yanda yazo a hadithin al-Irbad bin Sariya, wanda abinnan Imam Nawawi ya kawo shi cikin Arba'un an-Nawawi, hadithi na 28, inda al-Irbad bin Sariya yake cewa adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun, فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا, suna jin irin hudubar yanda ta ratsa su akai ta kuka a masallaci, zuciya zukatan mutane suka furgita suka tsorata suka ce anya wannan ba wa'azin ban kwana manzo Allah yake mana ba, ya ma'aikin Allah yi mana wasiya, yace usaykum bi taqwallahi azza wa jal wasam wa ta'a wa in ta'ammara alaykum abdun habashi wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Thumma sarafa ila al manhar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama huduba sai kuma ya juya akalarsa zuwa gurin soke dabbarsa, bi minan amina fa nahara 63 badanatan bi yadi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya soke taguwa ko raƙumi 63 da hannunsa sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yanharuha qa'ima, wato in ana arziki ba a talauci ba a tsiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da yaje ba wai raƙumi ɗaya ko rago, wani ma za ka ga da ya sai rago gare ya ifradi, saboda ifradi ba a hadaya, sai ce wanne ne malam mai saukin nan wanda ba a hadaya, ga kuɗi kamar za su kashe shi amma wai wanne ne wanda ba a hadaya, in ka ce masa ifradi ne ba a hadaya, ce to shi zai yi. Ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam ba magana tinkiya ko rago ko kaza, ba raƙumi ɗaya ba, raƙumi 100 manzon Allah ya yanka sallallahu alaihi wasallam, za kuma ka ji yanda aka yankan da yanda aka yi raban. An fahimta, shine amfanin wadata algafata malam, shine amfanin kuɗi, ba su da wani amfani sai a kashe su. Ina yawan baka wannan misalin dan ka gane karatun, in ka rike su ba inda zaka je da su, amfanin su kenan. Ina fata an gane, wani ka san bai san fiqihun kuɗi ba, kawai Allah ta'ala ne ya sa ainihin wato suka murgino hannunsa, amma har yanzu bai gane me ake nufi da kuɗi ba. Ina fata an gane, bai gane fiqihun kuɗi ba, amma kuɗi ana amfani da su ne wajen hidima wa wannan addini, hidima ga jama'a. To wannan shine mutum wato madalla da kuɗi na halal a hannun mutumin kirki, za ka ga nagarta, ga kuɗi ga nagarta, ga kuma kuɗin clean money ne, ba wani hada-hada bane, kuɗi ne mai tsafta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke taguwa ko raƙumi 63 da hannunsa, wa kana yanharuha, manzon Allah yana ta soke waɗannan raƙuman qa'imatan, suna tsaye, ma'qulatan yadaha al-yusra, ma'qulatan yadaha al-yusra, hannunta yadaha al-yusra, hannun ainihin wato kafar ko kace hannu, tunda raƙumi yana da hannaye, hannunsa na hagu an daure shi, haka ake soke raƙumi, ba kwantar da shi yake ba. An gane, za a ga da yawa sai an dunkufar da shi ya zauna, a tsaye kawai abin da ake shine a dage hannunsa na hagu sai a daure, in aka daure yana tsayen kawai sai a ja akalar ya ta koma gefe. Akwai labba, wani guri da ake soke raƙumi, nan ake sa wannan mashin sai a caka a ja, shikenan. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ainihin wato koyar sunnar soke raƙumi kenan. Wannan hadithin Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin Al-Manasik, hadithi na 1767, hadithin Jabir dan Abdullah wa Sahul Albani fi Sunan Abi Dawud, Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadithin a cikin Sunan Abi Dawud. Wa kana adaduha adada sini umrihi, adadin raƙuman da manzon Allah ya soke da hannunsa, adadin shekarun rayuwarsa. Manzon Allah ya shekara 63 sai da ya soke raƙumi 63. Bayan ya yi haka thumma amsaka, sannan sai dan saurara. Wa amara aliyan, ya umarci sayyidina Ali an yanhara ma baqiya, da ya soke ragowar minal mi'a daga cikin 100 din. Ya soke 63, ya ce sayyidina Ali ya karasa ragowar. Thumma amarahu, sannan manzo Allah ya umarci sayyidina Ali an yatasaddaqa bi jilaliha, yace bayan an soke ya sadakar da dukkan shimfudin wayannan raquma. Jilal shimfuda kenan, duk wata shimfuda da aka shimfuda dan a hau a sadaukar a ba mabukata wannan riguna. Wa juludiha, an fede fatin, yace duk a sadaukar da su. Wa luhumiha, naman raqumin nan guda 100, yace duk a sadaukar da shi fil masakin, a raba wa mabukata talakawa. Wa amarahu, kuma ya umarci sayyidina Ali Allah ya utiyal jazzara fi jizaratihi shay'an minha, kada ya biya mahauci wani abu daga naman waɗannan raquman. Wa qala, yace nahnu nu'tihi min indina, in duk wayannan ainihin wato masu fida din wayannan mahautan in sun gama mu za mu biya su ladan aikin su daga gare mu. Manzo Allah yace a gaya musu kar su taba nama da sunan, ko kar a ba su nama da sunan ladan aikin su. Wa qala, manzo Allah yace man sha'a iqtata'a, duk wanda ya ga dama ya zo ya yanka. An gane ko? Eh, yanzu aka yi irin wannan layya a ungwarku, ya kake gani? Za a yi raunuka kuma, ka aika ji kuma. Amma mutane ne ba su saba da hakan ba, da a ce abin ya wadata ko ina ana yi, ba wata kokawa da za a yi. Ka san ma ka je ba buƙatar wannan. Ba ga a can misali, duk wanda ya je aikin haji zai gaya ma, sabida abin da yawa ne, da haɗa makaman an baka sai ka rasa yadda za ka yi da shi. A matsayinka na afiriki, in ka je aka ba ka ce bari ka ajiye ka kuma zuwa ka ɗauka, ai ka rasa yadda za ka yi da shi. Wata rana wani ana wannan rabon, ya je aka ɗauka aka bashi, sai je ɓoye ya dawo, aka kuma bashi ya ɓoye, har mai bayarwa ya gane shi. Da ya gane shi kawai, da ya kuma dawa sai ɗauko katan su kutun sai ya bashi. Da ya ɗauko katan su kutun aka bashi, shikenan. Dama tafiya ce ta ƙafa, daga Mina ne za a taho zuwa Arfa, zuwa Makka domin tawaful ifada. Tafiya ta yi tafiya, mai kaya shi ke wahala. An gane ku? Ko a nan duniya in kana da kaya wahala za ka sha, amma mutum da yadda kasa ya saba ya ga yana ta tafiya zaba abin nan, amma ka ɗauko akwati da fantimoti, ai kaga ka haɗa kanka da aiki. Ana tafiya, wannan da ɗan ruwansa a hannu, wannan da ɗan juice ɗinsa a hannu, shi kuma da katan guda a kansa. Tafiya ce tafiya, ya rasa yanda zai dashi. Da ka zo kusa da shi ka ce zan ɗauki kuɗaɗe, sai ya yi ma haka. Ka zarawai abin, shi ma nauyin ya ishe shi. Saboda in an baka, in ka je gaba ma za a kuma baka, in ka je can gaba ma za a kuma baka. Shi sa za ka ga duk wanda ya karɓi guda ɗaya sai ga ya dangana kawai ya ƙara gaba. In ya canye ya buƙaci ƙari, can gaba ma ko wasu su ma suna nan suna raba. An gane ko? Amma mun riga mun saba da wawa ko? Allah ya sauka. Wannan hadithin Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin Hajj, hadithi na 1317, shafi na 348. Imam Abu Dawud a cikin Al-Manasik ya ruwaito shi hadithi na 1769, hadithin Ali radiyallahu anhu. Sannan ruwayar man sha aqtata'a, duk wanda ya ga dama ya yanka. To wannan ruwayar ita kuma Imam Abu Dawud ne ya ruwaito ta a cikin Al-Manasik, hadithi mai lamba ta 1765. Imam Ahmad ma ya kawo ta a cikin Musnad Mujalladi na 4, shafi na 350, hadithin Abdullah ibn Qurt radiyallahu anhu wa Sahahu al-Albani fi Sunan Abi Dawud. Fa in qila, idan aka ce maka fa fi sahihaini an Anas fi hajjatihi wa nahara sallallahu alaihi wa sallam bi yadihi sab'a budunin qiyaman, idan an ce maka to ai ruwaya ta zo cikin sahihain Bukhari da Muslim daga Anas radiyallahu anhu fi hajjatihi, game da hajjin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, an ruwaito cewa wa nahara sallallahu alaihi wasallam biyadihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke da hannunsa sab'a budunin, raquma bakwai ya soke kiyaman kuma suna tsaye, an daure hannunsa na hagu a haka ya soke raquma guda bakwai. Can ruwaya da muka baro an ce ya soke 63, ga kuma wata ruwaya cikin sahihain daga Anas cewa ya soke raquma guda bakwai. Kila aka ce yukharraju ala ahadi wujuhin thalatha, za a iya fitar da wannan hadisin ay takharijin sa ta daya daga fuskoki guda uku. Can an ce ya soke 63, nan kuma Anas a ruwaya sai ya ce guda bakwai ya soke. Wacan hadisin cewa ya soke guda bakwai din Bukhari ya ruwaito ta a cikin Al-Hajj, hadisi mai lamba ta 1551 da hadisi na 1714. To yanda zamu fahimci wayannan ruwayoyi guda biyu, ahaduha, daya daga cikin abinda malamai suka ce, annahu lam yanhar bi yadihi akthar min 70, lalle annabi sallallahu alaihi wasallam bai yanka fiye da bakwai ba da hannunsa, ma'ana iya bakwai annabi ya yanka. Wa annahu amara man nahara ila tamami 63, sai dai annabi ya umarci wanda zai soke har zuwa su kai 63 hadda nasa. Thumma zala an dhalika almakan wa amara aliyan fanahara ma baqiya, annabi da ya yanka guda bakwai sai ya kira wani kuma sai ya ce zo ka karasa, shi kuma yana yi da ya kai 63, sai annabi sallallahu alaihi wasallam zala an dhalika almakan, sai ya gushe daga wannan guri ya bar gurin, yana barin gurin kuma wa amara aliyan, sai ya umarci sayyidina ali fanahara ma baqiya, sai ya soke abinda ya saura, ma'ana abinda ya faru kenan. Wasu sun ce haka ruwaya take, shi annabi sallallahu alaihi wasallam da hannunsa bakwai ya soke, sannan ya sa wani shi ma ya karasa har zuwa 63, bayan ya bar gurin kuma ya hadu da sayyidina ali ya ce ka je ka karbi mai yankan nan, in yayi 63 ka karasa ragowar. Wannan fuska ta farko kenan. Athani, fuska ta biyu, an yakuna Anas lam yushahid illa sab'a, ko kuma a ce a'a, shi Anas da yace annabi ya soke iya bakwai, shi iya bakwai ya gani. Wa shahada Jabir tamaman nahar, shi kuma Jabir da yace 63 akai a gabansa aka fara har zuwa annabi ya 63, da aka ga shin ya tashi zai ruwaici iya abin da ya gani, shi ma Anas zai ruwaito iya abin da ya gani. Me yiwa Anas ko dai bakon farko aka soke a ya tafi, ko kuma ya zo ƙarshe ya tarar da guda bakwai aka soke su ya gani, sai ya ruwaito iya abin da ya gani cewa annabi bakwai ya soke. Shi kuma Jabir da shi yana nan aka fara sokewa har zuwa 63, da aka da ya tashi sai ya ruwaito cewa annabi ya soke 63. An ji wannan fuskar? Wannan ma fuska ce da za ka iya yin jam'in hadithan. Athalis, fuska ta uku, annahu nahara biyadihi munfaridan saba'an, babu matsala, hadisan ba su ci karo ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke da hannunsa shi kadai ya soke bakwai. Thumma akhadha huwa wa aliyun alharbata ma'an fanahara kadhalika tamama 63, sannan sai suka kama mashin sokewar da shi da sayyidina Ali, sai suka karasa suka dinga sokewa su biyu. Kaga tunda da farko yayi bakwai, kaga akwai gajiya, to dai dan ji hannunsa ya gaji, sai suka hada hannu da sayyidina Ali, sai suka soke har zuwa 63. Da aka soke zuwa 63, wa amara aliyan, sannan sai ya umarci sayyidina Ali, fa akhadha bi asfaliha, ya akai sukan, sayyidina Ali ya ce ya rike kasan mashin, shi kuma ya rike saman mashin. An gane tunda mashin yana da tsayi, sai ya ce dan rike daga nan, shi kuma sai ya rike ta gaban hannun sayyidina Ali, sai suka dinga sokawa a jikin kowane raƙumi, in an farde sai kuma haka suka dinga yi. Wa nahara bi albudun, su biyu suka dinga soke waɗannan ainin albudun raquman. To bayan sun yi 63 ne, sun man fara da aliyun bi nahari albaqi, sannan sai sayyidina Ali ya kadaita shi kadai da soke ragowar minal mi'a daga cikin guda 100 din, kama kala Jabir, kaman yanda Jabir ya faɗa, wallahu a'lam. Na bata an gane, da haka kowanne kaga an yi masa mafita. In ka ɗauki na farkon ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke bakwai, wato bakwai da hannunsa, sannan ya umarci wani ya karasa daga bakwai din, ya ƙara wato soke 59 kenan, tunda ya soke bakwai, kaga wancan shi kuma ya soke 50 da shida, yawa, sai ya sa wani shi kuma ya soke 56. Bayan ya soke 56 sai kuma ya ce wa sayyidina Ali, shi kuma daga 63 shi kuma ya ƙara saragowar. Wannan kai haka zaka bawa hadisan mafuta duka. In kuma ka dauki fuska ta biyu, a'a, kowa ya ruwaito abin da ya gani ne. Sayyidina Ali Jabir da yace 163 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke, ragowar Ali ya soke, Jabir abin da ya gani kenan, tun daga farko har ƙarshe ya gani. An gane ko? Sannan shi kuma Anas iya bakwai ya ga Annabi da hannunsa ya soke, sai ya rawaito iya abin da ya gani. In ka ɗauki fuska ta uku kuma, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam lallai kam ruwayar Anas ya soke bakwai da hannunsa haka ne. Ya soke bakwai din. Daga bakwai din kuma sai suka kama abun sokewar da shi da Sayyidina Ali, suka ci gaba da sokewa har sai da adadin ya kai 63. To daga nan kuma sai ya bar Sayyidina Ali shi kadai, shi kuma ya ƙara saragowar. Mafhum? Wannan hadithin cewa fanahara tamama 63 kama qala Garafatu bin al-Harith al-Kindi wa qila al-Azdi, kaman yanda Garafatu wato bin al-Harith al-Kindi ko kuma al-Azdi kamar yanda ya faɗa, annahu shi wannan Garafatu bin al-Harith al-Kindi aw al-Azdi ya ce annahu shahadan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma idin, ya halarci wajen manzon Allah a wannan ranar. Kad akhadha bi a'la al-harba, ya ga manzon Allah ya rike saman mashin. Wa amara aliyan, ya umarci sayyidina Ali. Fa akhadha bi asfaliha, shi kuma ya rike kasan mashin. Wa nahara bihal budun, suka dinga soke wannan raquman susu biyu. To wannan ruwayar ta Garfatu ko Gurfatu, Garfatu bin al-Harith al-Kindi, ruwaya ce dha'ifiya, Imam Abu Dawud ya ruwaito ta a cikin Al-Manasik, hadisi na 1766, hadithin Garfati bin al-Harith al-Kindi, wada'afahu al-Albani fi Sunan Abi Dawud. Thumma farada Ali bin Nahri al-Baqi, wai shine sai sayyidina Ali shi kuma ya kadaita da soke ragowar min al-mi'a, kama qala Jabir, kama yanda Jabir ya faɗa, wallahu a'lam. ولم ينقل احد انه صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه جمعوا بين الحدي والعضهيا, باب wani wanda ya ruwaito cikin masu yin ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sahabbansa sun hada tsakanin hadaya da layya a aikin haji. Ba a ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aikin haji yayi layya kuma yayi hadaya ba, haka ba a ruwaici haka da ɗaya daga cikin sahabbansu cewa yayi haka ba. Bal kana hadiyuhum huwa dhahayahum, bal duk wanda yaje aikin haji hadayarsa ita ce layyarsa. Da haka su ma annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai hadayarsu ita ce ta zama layyarsu. Fa huwa hadiyun bi minan, hadaya ce kawai za su yi a Mina. Wa udhiyatun, in kwalayya ce ana yin layya bi gairiha a wani gurin daban ba Mina ba. Wa amma qawlu Aisha, to anan ma an samu wata ruwaya ta Aisha, maganan nan Aisha da take cewa dhaha an nisa'ihi bil baqari, manzon Allah yayi wa matan salayya da saniya. Ai kun san a wannan tafiyar an ce da matan ya tafi ko, to an ce yayi musu layya da saniya, haka nan Aisha ta ruwaito wannan ruwayar. Kuma ruwaya ce wanda Imam al-Bukhari ya kauta a cikin al-Haith, hadisi na 294, haka a cikin al-Adahi, hadithi na 2548, da hadithi na 2559. Haka Imam Muslim a cikin al-Hajj ya ruwaito a hadithi na 1211, shafi na 119, hadithin Aisha radiyallahu anha ta ce manzo Allah ya yi wa matansa layya. Fa huwa hadiyun, to duk da cewa ta ce layya, hadaya take nufi. Domin a wato udilika alaihi sumul udhiya, hadaya ana iya kiranta da sunan layya. Fa inna kunna, domin in kun tuna matan annabi sallallahu alaihi wasallam gabaɗayan su, kunna mutamatti'atun, ai duk tamattu'i suka yi. Da haka tunda sun yi tamattu'i kaga za su yi hadaya. Wa alaihinna alhadiyu, kaga akwai hadaya akan su tunda sun yi tamattu'i. Wa huwa alladhi naharahu anhunna, to wannan ita ce hadayar da manzon Allah ya soke a madadin su, ita ce wanda ya yi musu. Shine Nana Aisha take cewa manzon Allah ya yi wa matansa layya, sai ta yi amfani da kalmar udhiya, amma sai aka ce kalmar al-udhiya ana iya amfani da ita ana nufin hadaya. To hadaya take nufi ba layyar ba. Da haka duk wanda ya je aikin haji hadaya zai yi ba layya ba. ko an gane wannan walakin fi qissati nahri muna da sauran lokaci lokaci ya gare to insha Allah sai mu tashi lakin fi qissati nahri al-baqara insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya ba mu damina mai albarka Allah madaukakin sarki wuraren da ake fama da fari an ce akwai wuraren da duruwan nan da ake yi a wato ba su samun wannan ruwa amfanin su yana ta konewa muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sufofinsa mafiya kamala Allah ta'ala ya saukar musu da ni'ima ta ruwan sama Allah madaukakin sarki ya ba mu damuna mai albarka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah amin amin amin